ganin yadda masu larura ta musamman suka rika rera takensu kenan a bakin kofar ofishin hukumar daukar ma'aikata ta kasa inda suka hana shige da fice na ma'aikata kuma sun ce za su yi zaman dirshan ne a bakin kofar ma'aikatar har sai babu ta gani. Comrade Muhammad Abubakar Gombi ya halarci wannan zaman dirshan din ne daga jihar Adamawa. Ya bayyana mini dalilan da yasa suka dauki wannan matakin.
Maganan aiki ne. Kundin tsarin mulki na kasar nan ya ce duk wani daukan aiki da za a yi a bawa na kasar su kashi biyar. To shine muka bukatan kashi biyar din mu din a ba mu raba cikin miliyoyin da muke da su. Al'umman na kasar su na kasar Najeriya mun kai miliyan 20 da wani abu. Ba mu matsawa na koda da inci daya. So don haka wannan 5% din shi muke demanding.
Shi ma ne magana da yawun kungiyar masu lalurar gani. Comrade Muftar Sale ya ce lalle a matsayin su na yan kasa akwai kira da suke yi ga shugaban kasa a daidai wannan lokaci da yake da niyyar rantsar da majalisar ministocinsa.
Muna kira ga mai girma shugaban kasa, sai kamata a ce an bada mukamman ministocin nan 43 a ce ba mutane masu bukata ta musamman. Ya mai girma shugaban kasa, idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a kasa, ya kamata a yi mana. Kuma ministan nan ba ido ne ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba, ilimi ne ke rike da ita. Ilimin nan tun daga masu primary high university wanda sun gama suna da degree, muna da masu HND, muna da masu master ma, kai muna ma da professorshi a kasan nan. To dan mine ne tun da ba wai ido bane ko kafa ke rike da ministan nan? Dan mine ne mu ba za a dauki ministan nan mu ma a ba mu ba, mu ma a gwada mu a ganin shin mine ne abin da za mu iya yi, wace rawa za mu taka? Mu ne ma wanda za a ba ministocin, kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yanda za mu rike wannan office din da daraja fiye da yanda ba a tsammani.
Shi ma dai mai fashin baki a harkokin yau da kullum kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce doka ta tanaji a yi wa masu larura ta musamman adalci.
Sashi na 411 na tsarin mulki ya ce majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukumar. Saboda sashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da yanki na dan adam ya yi walwalashi ya yi tafiya duk inda yake so, ya je duk inda ya ga dama a Najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amala neman arzikin shi. Musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya, amana ne Allah Ubangiji ya bamu a kanmu na mai kokari mu kirke su. Jibi da ke akwai tsakanin raunin su da kuma mu a cikakkiyar lafiyar mu, wannan abun shine inda Allah yake so mu rike amana, mu cike wannan jibin ta yin adalci a zamantakewa.
Jami'ar kula da fannin yaɗa labarai ta hukumar daukar ma'aikata ta kasa Felita Iniola ta fito ta wa masu larura ta musamman din jawabi, inda take cewa
the situation of things on ground about the persons living with disability to give them their right according to them. So we are pleading to them now. The chairman is not around, the PAMSEC is not around, they are attending the retreat, 2-day retreat.
Felita Inole ta ce a halin yanzu dai dukkan kokari da ake yi na sadewa masu larura ta musamman hawaye a wannan kasa dole ne ya jira, domin shugabannin hukumar ba sa nan. A halin yanzu suna halartar wani muhimmin taro a fadar shugaban kasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.